Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masauraran mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kamar yadda aka saba a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Dalol da kuma Niya. Haka kuma za a iya sauraron mu a ko'ina ake a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Wassalamu assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabu Imam Ali, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Kwamitin Majalisar Najeriya mai kula da lamuran soji yayi zaman bin ba'asi na zargin sojoji kan kashe-kashe a yankin Ogoni a lokacin zabe.
Akwai petition da aka rubuta akan kashe-kashe da aka yi a Ogoni kafin aka yi zabe, wanda speaker ya tura mana committee din. Mun zama Abuja, mun kira chief of army staff da wanda suka rubuta petition din da mutanen kauyen Agarin sun zo, mun zo na da su suka ba mu bayani.
To za mu ji kuma wani rahoto daga Niger wanda kungiyar gamayyar magoya bayan adawar Niger ta yi na nuna halayyar wasu 'yan siyasa da cewa suna ci su goge baki. Haka kuma akwai maimaitin shirin ciki da gaskiya, amma yanzu bari mu fara da cikin.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Hamshakin attajirin nan Donald Trump da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton sun samu nasara a zaben fidda 'yan takarar shugabancin Amurka da aka yi Talata a jihar New York da ke arewa maso gabashin Amurka. Sun fada rata da ke tsakanin su da abokan takarar su. Bayan kammala gida kusan dukkan ƙuri'u, Trump ya samu gagarumar rinjaye da kusan kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da kashi 25 cikin 100 da mabiye wanda ke bi masa gwamna John Kasich na jihar Ohio ya samu. Yayin da Madam Clinton take doke Senator Bernie Sanders da kashi 57 cikin 100, Sanders kuma ya samu kusan kashi 42 cikin 100. Bisa dukkan alamu, Trump ne zai lashe dukkan wakilai 75 na jihar New York, wanda zai bashi wakilai adadi 835 bayan zaben na jiya Talata. Akwai bukatar wanda zai zama dan takarar jam'iyyar Republican ya samu wakilai 1237, mataki da ake gani da wuya Trump din ya samu. Kamin nan da babban taron jam'iyyar cikin watan Yuli. Ita ko Madam Clinton kamin zaben na jiya Talata tana da wakilai 1,758 da nasarar ta samu a New York, yanzu kusan tana da wakilai 1,900. Shi kuma Senator Sanders yana da wakilai ko delegates 1,185.
An fuskanci koma baya a yunkurin warware rikicin da ake yi a Syria ta fuskar siyasa bayan da babbar kungiyar 'yan hamayya a shawarwarin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya take shiga tsakani da gwamnatin Syria ta janye, ta kuma nemi taimakon manyan ƙasashen duniya da suke mara mata baya da su taimaka. Babbar kungiyar ta 'yan hamayya ta zargi gwamnatin Syria da laifin ƙarin faɗace-faɗace da suke aukuwa tun bayan da sassan biyu suka sanya hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta a wani taro da manema labarai a jiya Talata a birnin Geneva. Shugaban 'yan hamayya Riyad Hijab ya yi kira ga ƙasashen duniya a zaman magoya bayan Syria su sa baki a halin da ake ciki. 'Yan gwagwarmaya a Syria sun ce wasu farmaki da jiragen yaƙi da aka kai kan garuruwa biyu da ke hannun 'yan hamayya arewa maso yammacin Syria ya kashe mutane aƙalla 44.
Ƙasashen duniya suna aikewa da ɗaruruwan miliyoyin dala a zaman gudumawa da kuma masu aikin ceto zuwa ƙasar Ecuador, yayin da adadin waɗanda girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta aukuwa a ƙasar ranar Asabar ya haura sama da 500. Jami'an ƙasar suka ce sai ta yi wannan adadi ya ƙaru, domin har a yanzu akwai mutane fiye da 200 waɗanda har ba a san inda suke ba. An zaƙulo wasu mutane da ransu daga ƙarƙashin baraguzan, sai dai hukumomin ƙasar suka ce kiraye-kiraye da neman taimako da ta wayoyin salula da kuma sakonnin text da waɗanda gine-ginen suka danne yanzu suna raguwa ainun. Tuni dama tattalin arzikin ƙasar Ecuador yake fuskantar matsanancin koma baya sabili da faduwar farashin mai a kasuwannin duniya. Jiya Talata shugaban Amurka Barack Obama ya buga shugaba Korea wayar tarho domin ya miƙa ta'aziyar Amurkawa karasa rayukan da girgizar ƙasar ta haddasa. Ya baiwa shugaban na Ecuador tabbacin Amurka za ta yi bakin ƙoƙarinta wajen taimaka ƙasar ta sake farfadowa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. A Iraki, majalisar tsaro ta yankin Kurdawa ta ce wani hari na musamman karkashin jagorancin Amurka ya kashe wani jigo na kungiyar ISIS. Jami'an tsaro a yankin na Kurdawa suka ce har da aka kai da jiragen yaki ranar 16 ga watan nan ya kashe wani da ake kira Khalid Afar mai inkiyar Abu Sariya. Shine yake baiwa kungiyar ISIS shawara kan harkokin tsaro a Mosul kuma na hannun daman kakakin kungiyar Abu Muhammad Al-Adnani ne. Harin da aka kai ranar Asabar an kai shi ne a wurin da ake kira Sahil Al-Aisa kusa da asibitin Salam a halin da ake ciki kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry jiya talata ya gana da takwaran aikin sa na Iran Muhammad Javad Zarif da zummar ganin Iran ta samu sassauci daga takunkumin hukumomin kasa da kasa da suka azamata da aka yi mata alƙawarin za a sassauta mata ƙarƙashin yarjejeniyar nan da aka yi da manyan ƙasashen duniya wanda aka kulla a can kasar a watan Janairun bana.
Amurka ta aza takunkumi ga shugaban gwamnatin masu ra'ayin addini a Tripoli na Libya Khalifa Guel bayan da ta yi zargin yana yi wa shirin kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani aka ƙulla wacce take neman ta tsaya da ƙafafunta a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Khalifa wadda shine shugaban gwamnatin da take kiran kanta a zaman mai ceton ƙasa, gwamnatin shugaba Obama ta kira ta daban kuma wacce take zaman babbar barazana ga muradin Amurka ta fuskar tsaro da diplomasiya. Baitul Malin Amurka ta haramtawa Amurkawa yin duk wata mu'amala da shi kuma za a aza takunkumi ko ɗaurin talala kan duk wata kadara da ya mallaka ƙarƙashin ikon Amurka. A halin da ake ci kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya talata ya bayyana matukar damuwa kan gazawar shugaban ƴan tawaye na Sudan ta kudu Riek Machar ya koma Juba babban birnin ƙasar domin ya kama aiki kan tsohon mukaminsa na mataimakin shugaban ƙasa ga shugaba Salva Kiir kamar yadda aka amince ƙarƙashin yarjejeniya da aka cimma. Babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan zaman lafiya Harvis Lassos ya yi jawabi ga wakilan kwamitin sulhun bisa buƙatar da Amurka ta gabatar na neman ya yi haka.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Kwamitin Majalisar Najeriya mai kula da lamuran soji ya yi zaman bin ba'asi na zargin sojoji da kashe-kashe a yankin Ogoni a lokacin zaben da ya gabata. Lamido Abubakar Sokoto na daga cikakken rahoton.
A yau ne aka kammala wani zama na yini biyu da kwamitin kula da harkokin sojojin Najeriya na majalisar ƙasa da ta jagoranta a birnin Port Harcourt na sauraron korafe-korafen al'ummomin yankin Ogoni da na Ogunubali. A wannan zama akwai kungiyoyin sa kai da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma ɓangarorin jami'an tsaro da uwa uba wakilan al'ummomi da suka yi ta gabatar da korafe-korafe na an kashe ƴaƴansu uwa ko ƴan uwa da kuma waɗanda aka jikkata. Honorable Rima Mande Shawalu shine shugaban wannan kwamiti.
Akwai petition da aka rubuta akan kashe-kashe da aka yi a Ogoni kafin aka yi zabe. Mun zama Abuja mun kira Chief of Army Staff da wanda suka rubuta petition din da mutanen kauyen a garin sun zo mun zo na da su suka ba mu bayani amma ba cikakken bayani suka ba mu ba. Shine muka sa za mu zo mu duba da kanmu labari da muka samu daidai ne ko ba haka ba. Abinda ya sa yau muka kira wannan da aka ce an yi musu kashe-kashe aka muka kira su mu ji daga bakin su abinda ya faru.
Wannan matar da daya ce daga cikin waɗanda suka koka cewar tana cewa ne sojoji sun shigo mana gari suna ta harbe-harbe kuma suka harbe mini wata ƴar uwa yayin da ake gudanar da zabe. Mr. Livingstock Wuce shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu da suka yi ruwa suka yi tsaki wajen kokarin gabatar da waɗannan koke-koke ga majalisar ƙasa.
I understand the pains we had to go through to mobilize the various communities.
Yace ba ƙaramin aiki bane wajen kokarin ganin mun tattara waɗannan koke-koke musamman bisa la'akari da damuwar da ke tattare da waɗannan mutane. Fatar mu kuma anan shine wannan kwamitin zai yi abin da ya kamata. Jami'an tsaron sojoji da na ƴan sanda dai ba su halarci wannan taron ba. Tawagar dai ta wannan kwamiti sai da ta kai ziyara a yankin Ogoni domin ganewa idon ta barnar da ake zargin sojojin Najeriya sun aikata. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
Jama'a da ku zan ka wankan dare don saboda bai dan farin.
Gamayyar 'yan jam'iyyun adawa ta kofa a Nijar ta yi tur da halayyar wasu 'yan siyasar ƙasar. Ga rahoton Haruna Mamman Bako da cikakken bayani.
Matakin da ƴan adawa da ke cikin gungun kofa a janguriyar Niger suka dauka na kama gurbansu a cikin majalisar dokoki ta ƙasa da kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta janguriyar Niger. Magoya bayan suna cewa rashin alƙibla ne ya kawo haka, kamar yanda shugaban kofa cewa da gungun na jam'iyyun da ke adawa reshen birnin Kwanni Malam Abdulmuni.
Da halin da muke ciki munan Niger, ɗan siyasar Niger majoritin su ba su da alƙibla, masu alƙibla ɗan kaɗan ne, kowa lisahi yake yi ga abin da ka gyara shi. Saboda haka ko an yi alƙawali da su sai su saba shi, su lalata shi. Ban mamakin su koma, saboda a cikin irin waɗanga ɗabi'o'i ni ina jinjina mu ma tarayya, saboda shekarun da sun kai 20 suna adawa nan muna haɗe wuri guda wa da majoritan mu, ha wasu dubitoci cikin ya adawa ke emlaji sun ka barga sun ka nemi bukata sun ka biya musu bukata sun ka bar partin da ya kai su bisa muli, babu wani abinda bamu gani ba ga ƙasa.
A bangaren jam'iyyar PNDS tarayya ta shugaba Alhaji Isu Muhammadu reshen birnin Kwanni, Alhaji Gado na cewa
dama ai ya abuna sun kai na abu kace kai abu wanda bai yiwuwa. To wani mun san dai mu tsakanin da Allah mun ga tare da wannan al'amari, kuma shi mai gaskiya shina tare da Allah.
A sharh rahoton kenan Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar.
Annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin birnin Germany, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya, in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayansu ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Badshun, ga Laina shun, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubi babban kantikin su wai dudan talakawa an kai, mutukan talakawa sai ru waɗannan dolaran rufe. Jirgin sama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kariya dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su, mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani
bana. To ana fara tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka daga nan Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba daga inda muka dasa aya lokacin da wasu ƴan damfara suka kira wakilin mu a Katsina Zaharuddin Sani, suna neman su raba shi da abin hannunsa. Wanda ya kira shi ya ce masa wai sun yi makaranta guda ne, kuma yanzu ya samu aiki da kamfanin samar da wutar lantarki mai suna NIPP. Ɗan damfarar ya ce wai za su sayi fayafayen samar da wutar lantarki daga hasken rana, wato solar panels, har fakiti guda 100. Ya ce mazaharadin ana sayarwa a Katsina kan kuɗi naira 250,000, to amma kamfaninsu zai saya kan 350,000. Don haka sai ya ba zaharadin lamba wai ta wani ne mai suna Malam Musa da ke sayar da kayan a Katsina, da kuma lambobin wasu wai su ne directoci ko consultant na kamfanin su biyu da za su zo da tsabar kuɗi domin su saya. Bayan an gama magana cewa ga su nan zuwa da kuɗi, sai aka tsallaka ainihin inda suke son kafa tarkon nasu na yin cuta, wato cewa suna son ganin samfurin kayan idan sun iso. Shi kuma wanda wai shi ne mai saida kaya ya ce mazaharadin sai an biya kuɗin samfurin naira 250,000, to amma ta banki kafin a ba su samfuri. Idan ya aika za a kawo masa wannan samfurin. dama duk wani dogon turancin da ake bugawa na kwadaita masa samun kuɗi tsaba har miliyoyi domin a raba shi da wannan kuɗi ne na samfurin. Abiyomu Zaharuddin ne da manyan direktoci ko consultant masu tahowa sayan kaya za a fara ji.
Hello. Bakara. Yeah, good morning. How are you?
Good morning. Is it
okay? Are you the supplier of the material we are making the customer?
Yeah, I'm the one.
Okay, you have the material?
Yeah, I have it on ground.
Expensive is what you have here. Yeah, okay. How did you want your payment if you be in the Castina? Do you need your money cash?
Yeah, I need it cash.
Go to your warehouse and pick one sample. As soon as we arrive there in Castina, we see the sample in your position.
Okay.
We will know that you are the dealer of the material. We will not give you the cash. Give you 4 to 5 hours for the supply.
Okay. I'll get it now.
No sample, no business.
To a bayan nan ne sai Zaharuddin ya sake kiran kanwa uwar Gami wanda ya fara hada wannan yunkuri na yin damfara.
Hello?
Kawakata waya.
I didn't tell me his name. The guy was Sunanjo.
Okay, Dr. James Nego, he is Abulamani.
I don't know who is the person there. Actually, they are calling to Kabila.
Yaka Jimana. The leading consultant.
Is the consultant. Yes.
The leading consultant is Dr. James.
Yeah, he's that doctor.
He's coming alongside Dr. Jima. He's coming alongside with Alaji Bulamaki.
Together. About to Kabila. They gave me just 4 to 5 hours to make the supply.
That's what the Greek someone has money. This NIP picture per flight.
Okay, Adam.
Your work. That's what they accepted the price.
They accepted $350.
Very good.
If I come,
listen to me, please. See, the way I know you as a very serious human being. What you should stand and put you with me, and I don't agree with my old friends. Very good. Please, 100 packets, one packet, come on, sample.
Very good. So, you have other ideas? Yawa nayi magana da shi ya ce wai abin ya canza wai ko sai zai tura account number sai na fara payment.
Okay, amma ya yi dawo da ja wai ga in ka fita mun ga kuɗin guda kai zai ba mu ko
ya ce zai bada to
ka gina yanzu a Zaharuddin sai wanda na aje wai da kurko shi Bulama da kan shi ya kira ni da shi Dr. James Odili
so
yawa sun godiya suna murna wai sun magana da yi kai mutum sun fara kiran kamar importer ma sun fara kiran da importer kaga kamar na ga maka ko kaga ba su ganka da sambu ba gaskiya ba san maka wannan kudin ba
sun ga mun yanzu ina fadin suke ko dole ka kira sambu
very good sa kuma
shi ya ce zai an fara biyan kudi da ta ne ya canza da in sun kawo mun to sai mu biya amma sai su ba su ansa cash sai dai in tura masu ta banki yanzu zai tura mu wani bank account.
Okay, account na ce ba kan da nasu ke.
Na?
To, ka tura ni ka ji da yanzu da Zaharuddin.
Eh.
Yawa, ka ga ban ba ka wani yanzu ba kuɗi kare da ba ko ba haka ba.
Eh, gaskiya.
mun ga kuma mun san wannan kana sample zai tasowa
eh
kika ga an kai haka ko
eh
za ka yi kokari ka cire kudin guda ɗayan sabiya
eh 250 cire na ce ni malam Musa 250 za a sa mai kenan ko
a ta haka na haka ne kuma ribon mu zai zama 100,000
yawa
ribon mu zai zama 100,000 ko ba ko ba
eh
yin wasi wani 100,000 za ka yi ki 30%
to ina da 180 yanzu
180,000
eh su gare ni kaka dan aka ba shi wannan sai sake zuwa ga wani korance ne in yi
a sai ki ji bana su bana jadi su ne ya ne take na zarabin bana su ta kawo ne fanna shi ke koci
eh
ki kira shi yanzu ka ce wai a cikin wannan 250,000 ga tiko da ka da shi
to
idan an ji wasu neman kira shi mai godiya kaje mai kana da 180,000
to
ka kuma ke ku shi
to
ku zo ku ji ku sami ku ko
eh
za ka ware 180,000 ta kaman da profit
to
yo wa kuma rigo ne la kai packet da ɗan ku da ka yi shi kuma wannan naka ne
to
sai madan da madan na magana na zai ce ka ka kuɗi ka san ku
eh
sai ba da ce wannan wannan da kike kan zaman da wannan wannan matsala ku
eh ina da ita on ground yanzu haka I have 180
ke kira shi bai shi magana take shi godi da kira shi
wani malam Musa da
ke kira shi
ke ya ta yi malam Musa ko bai 180 ko
an gama
yawa to bare kira shi
eh Allah mana shi assalamu alaikum
hello
eh
yawa baka tura account number din ba ko
ke da tura
ma yawa shi ne yace gaskiya yanzu ban da 250 a kasa amma I have 180
shi ne idan muyi magana
eh ko yi magana
mun tunda shi da kake mun wai tafin da kana da shi a hannu ba wai sai ka ji ka kai karana
yawa 180 zan turo maka yanzu
to ba matsala bane tura maka
ka tura ka number in na turo maka 180 in aka kawo abu kaga zai je samu kuɗi wajen wani sai cika maka
to ba matsala
ya yi Allah ya shiru send the number
ba matsala
yawa era yes my importer eh what else sir we just threw now from the bank, so we'll be proceeding now to Katsina. Okay. In less than 1 hour, 45 minutes, we'll be in Katsina Airport.
Okay.
I hope no disappointment.
No disappointment.
Endeavor to be in your position as a sample. You know, I told you earlier that if you handle us well, you are going to be our supplier.
Don't worry. Hello?
Hello?
Yeah, another account number. So I share in another bank, Katsina Company, Kumananga Suna, want to do something.
To jikin Zaharuddin yayi sanyi lokacin da yaga cewa suna son ya tura kuɗi ne a asusun wani mutum a banki ba wai ma kamfanin da suka ce yake sai da waɗannan kaya ba. A shirinmu na gaba za ku ji abin da ya faru bayan da asirin waɗannan 'yan damfara ya tonu. A zama lafiya.
To an gaida Ibrahim da tawagarsa, yanzu kuma lokaci yayi da zamu ji wannan.
Shirin jaridun dai zai fara ne da jaridar Daily Trust, wadda ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta da yadda hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC ta tsare tsohon babban mataimaki na musamman da tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan wato Mr. Dudafa akan zargin yin sama da faɗi da wasu makudan kuɗaɗe har naira miliyan 10,000. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ba da labarin yadda rundunar sojin Najeriya ta maida martani akan wani kazamin harin kwantan bauna da kungiyar Boko Haram ta kai masojojin a Kareto dake can cikin jihar Borno. Jaridar Blueprint ta yi babban labarin ta ne akan yadda mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Ike Ikoramadu na jam'iyyar adawa ta PDP ke jan ragamar shugabancin majalisar dattawan a sakamakon halartar kotun da'ar ma'aikata da shugaban majalisar Sanata Bukola Saraki ke yi. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu rahoton wata kungiya ne da ke nuna cewa matsalar tsaro ya sa 'yan Najeriya miliyan 7 ne ke bukatar tallafin kyautata rayuwarsu, a ciki har da mutane miliyan 1,900 da rikicin masu tayar da kayar baya ya raba da mahallansu a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Jaridar Leadership ta ambato mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu yana kira ga gwamnonin arewacin Najeriya da su yi wa Allah su farfado da hukumar kula da ci gaban yankin arewacin Najeriya wato NNDC. A bangare guda kuma jaridar ta Leadership ta ambato al'ummomin garin Buniyadi dake cikin jihar Yobe suna kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi wa Allah ta saki gina garin na Buniyadi da yan kungiyar Boko Haram suka lalata biyo bayan sake bude hanyar damaturu zuwa biyu da sojojin Najeriya suka yi a ƙarshen makon da ya gabata. A can cikin jaridar People's Daily kuma ta yi daya daga cikin manyan labaran ta ne akan yadda majalisar dokokin jihar Edo ta dauki matakin tsige shugabannin kananan hukumomi guda 17 dake cikin jihar tare da baiwa shugabannin ma'aikatun kananan hukumomin dama da su karbi ragamar shugabancin kananan hukumomin. A ƙarshe da jaridar ta People's Daily za mu kammala da wani labarin ta da ke nuna yadda aka kashe mutane 7 a wani rikicin fili da ya faru a tsakanin mutanen ƙauyen Rumu da kuma na Isgogo dake can cikin karamar hukumar Zuru ta jihar Kebbi. Jaridar ta ce a sakamakon hakan an jibge jami'an tsaro a yankin domin dawo da doka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To daga sharhin jaridan arewacin Najeriya sai kuma mu tafi ga sakonnin da kuke bar mana a wayoyi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Muhammad Ahmad Idris daga nan unguwar Kabuga a jihar Kano a Najeriya. So yau ina so ne amfani da wannan dama domin ne kira ga hukumar nan mai kula da gidajen mai rita Najeriya wato DCR amma kuma reshen jihar Kano. Cewa shin a nan jihar Kano har yanzu gidajen mai mallakin gwamnati wato Mobil da Total da kuma NNPC kuma an kyale suke nan suna cin karansu ba babbaka, wato har yanzu suna saida mu al'umma mai naira 160 tamkar na 'yan kasuwa. Da haka ma ta hukumar DCR mai kula da gidajen mai ki kasama mai unguwar Kabuga domin tabbatar da gaskiyar abin da na faɗa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tashi Hausa na BOA mai magana Abubakar Ibrahim Azare da Barkatu. Allah ina kira game da karamin ministan wannan Najeriya idan zai iya ba idan gauta murabus da Allah domin 'yan Najeriya suna cikin halin kunci da wahala wanda tun da Najeriya ba ta shiga wahalar mai irin wannan yanayin ba. In ya san ba zai iya ba ya gaggauta murabus ya fawo wani ya yi domin a wadata ƙasa domin hakika 'yan ƙasa suna cikin halin wahala. 'Yan ƙasa na cikin damuwa. Allah ya ba mu arzikin mu fete muna ɗaya daga cikin na 6 ko na 7 arzikin mai na duniya amma abun kunya wai 'yan Najeriya sai ya bulai ya sha wahala. Gaskiya wannan ba yi ba ne. Wannan zalunci ne da kuma cutarwa don haka ina kira ga karamin ministan mai idan ba zai iya wadata mutane a ƙasar nan da mai ba ya gaggauta murabus ya ba wanda za su wadata mutane don mu bai isa ya bakanta mana Muhammadu Buhari ba. Muhammadu Buhari ikon Allah ne mun san ba matsalar da bane. Da haka idan ba zai iya ba ya gaggauta ba wanda za su.
To muna godiya da sakonnin naku. Yanzu kuma bari mu ji takaitattun labarai.
Amshakin attajirin nan Donald Trump da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton sun samu gagarumin jaya zaben fidda 'yan takara na shugabancin Amurka da aka yi jiya Talata a jihar New York da ke arewa maso gabashin Amurka. Wannan mataki ya sa sun faɗa rata da ke tsakaninsu da abokanin takararsu. An fuskanci koma ba yunkurin warware rikici da ake yi a Siriya ta fuskar siyasa bayan da babbar kungiyar 'yan hamayya shawarwarin sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga tsakaninta da gwamnatin Siriya ta janye ta kuma nemi taimakon manyan ƙasashen duniya da suke mara mata baya su taimaka. Kasashen duniya suna aikewa da ɗaruruwan miliyoyi a zaman gudumawa da masu aikin ceto zuwa ƙasar Ecuador, yayin da adadin waɗanda girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta aukura na Asabar ya haura sama da 500.
To, sai kuma an jima da yamma za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon taya murna ga halin rere game da ƙaruwa da ya samu ta Abubakar Sadiq, Allah Ubangiji ya raya. Zubairu Dodone ya bada umarni, sai kuma shi Sahabu da ya taya ni gabatarwa. Zubairu ne injiniyan mu na yau, sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.